kasuwa mai albarka. Mun haɗu ne domin sauraron maganan Allah da maganan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da maganan magabata wato salafun salih. Muna yiwa bakinmu maraba da zuwa waɗanda muka gayyato su suka amsa kiran Allah, suka amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Allah subhanahu wa ta'ala yadda ya kawo su wannan gari mai albarka, Allah tabaraka wa ta'ala ya koma da su gida lafiya. Ala kulli halin malamai ne guda biyu waɗanda muka gayyato tare da al'aramma. Ɗaya daga cikin malaman shine Sheikh Abubakar Giro Argongo. Na biyunsu shine Sheikh Kabiru Haruna Gombe. Tare da su akwai al'aramma Sheikh Ahmad Suleiman Kano. To ƴan uwa musulmi, muna yi wa Allah godiya akan wannan karɓa gayyata da suka yi mana. Allah ta'ala ya yawaita mana ire-irensu a musulunci. Wannan jihadi da suka sa a gaba domin kallon Alƙur'ani, kallon addinin musulunci, Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa fuskokinmu da su a gidan aljanna. Kafin in gabatar da ɗaya daga cikin waɗannan malamai, akwai wani kaset da Sheikh Kabiru Gombe ya gabatar, wato wanda tabbas bai yaɗu a nan Lagos ba, shine ainihin sabuwar Madina a Kaulaha. To wannan kaset duk mai bukata yana iya samun Sautul Hikma, wato takanas wannan mai ɗaukan bidiyo ya taso daga Zaria ya zo nan gurin domin ya ɗauki wannan karatu ya yaɗa. Aiki su kenan ya ɗauki karatu ya yaɗa, karatu addinin musulunci ya yaɗa a duniya. Allah ya saka masa alkhairi. Sannan akwai kasas na ainihin Sheikh Abubakar Giro wanda ya yi a kan as-sunna, sunna rahama ga musulmi. Wannan kasas ma akwai shi wanda za a same shi ne a hannun wannan Sautul Hikma insha Allahu. Sa'annan akan rikicin job akwai malamai aƙalla guda biyar waɗanda suka gabatar da wa'azi akan ainihin rikicin job. Akwai Sheikh wato Kabiru Gombe, akwai Sheikh Abubakar Giro, akwai Sautul Sunna da sauran, akwai Sheikh bin Usman. A takaice dai malamai guda biyar suka gabatar da wannan wa'azi na rikicin job. Mai bukata sai ya samu wannan Sautul Hikma zai samu insha Allahu. Allah ta'ala ya sa mu dace. To ƴan uwa musulmi, kamar yadda muka sani, wa'azi shine rayuwar al'umma, wa'azi shine rayuwar al'umma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. A dalilin wannan wato ainihin wato wata kwamati na unguwan nan Maltuwal, kwamati na musamman na ainihin gayyato malamai saboda da'awar addinin musulunci, su ne suka yunkura suka haɗa